Chimana, say agai. Kenya umba tafia bani dawani. Kenya umba erwa de taruwa de kawani. Kenya umba tafia bani dawani. Kenya umba erwa de taruwa de kawani. Lele kana yo, jamaa suka ce mun. Lele kana yo, gayu ne suka ce mun. Lele kana yo, babin can ta ce mun. Lele kana yo, wai da mutun na bude kofa na shiga mota. Bayan direba ya anshi boza kan tafiya ta tabbata da addu'a na kan soma domin sai da rai akan ci oba ya rabbi gatan yara da manya makiyayin mu da dare safe rana da yamma sa'in da muke tafiye tafiye ka kiyaye mana hanya gotta get there don't kar in bar iyaye na da anya da kiran abokai na a waya duk don su sanya dan shine daya daga cikin muhimmancin ku sanya bari duk wani barawo kar ya gan mu kuma wani tafiyan da muka yi mu kai da ranmu amen babu abin da zan ce sai dai amen don coming ma in tambaya uba na yana min kyawawan abubuwa kamar bari na da rai da sama mun batutuwa na fada wanda dan adam bai tada mun a kunnuwa in daga ta su da suwa kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on Yatin man can ta ce mun lalle kana da yau da tijon nan ya ce mun lalle kana da yau Malam Hassan ya ce mun lalle kana da yau komai nisan garin ku ku shirya dan muna zuwa garin mu gaje mu huta mu tashi da mu hakura dan da hutu ainin bayan mun samu babu takura ga ayawo ku ce wa gayu su taru fa ga wuta to mai sai hana casin mu faruwa yatuma ta tana mun fa ta in samu ga ta a rayuwa ta da nace amin sai naga ko ina babu rata kuma karya ne rashin arziki ya samu sata in har na taba karaya a da yau da liva na dawo wasika na kawo sakon da ya kunsa shine yanzu da riba a yawo tunda kunnuwa na taimakawa basiran makaho malam in ka sani kiwu ya sai ka diba wa yaro kamika a baho domin sai iska na kadawa ake shika da daro abun ka shaidi bana hira da tabo kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne lalle kana da yau aboki na yace mini lalle kana da yau kawata ta ce mini lalle kana da yau mabiya na suka ce mini lalle kana da yau Way to a destination where my destiny leads. I've seen so many nights with my eyes open. Survival warfare, no man alive is resting in peace. Trying to make some real out of all the lies spoken. Naga no, naga via ya, naga so, naga kia ya. I've seen love and hate, I've seen Corvin's great, I've seen flop and great, I've seen lords and slaves. I've seen the highs and lows, I've seen the ties and toes. Malam bargaining in as a hot as the pass, and I can't end up when they're tumbles who are. Fiye da jirgi da radio ciki a titi da stereo daba daba daban daban tasha tasha a can da nan mun san hanyar ba kyau amma daga kafa a lambaran always on the road na saba da gargada a cin boris ya fi kyau in ka caba a jarkasa na dawo lafiya ga saraba ku raba yau yau zan koma in ta kama ko da kafa mu gwada kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne kenya on tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne lalle kana da yau mutanen bauchi suka ce mun lalle kana da yau mutanen arewa suka ce mun lalle kana da yau duk najeriya ma suka ce mun lalle kana da yau on the mix